samu da kwanciyar hankali.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar IS ta kashe mutane 15 da suke tsintar wasu kwari na cikin hamada a tsakiyar Siriya da rikici ya daidaita ta hanyar yanka makogaransu, yayin da wasu 40 suka bace, kamar yadda wata kungiya da ke sa ido kan yaki ta bayyana jiya Juma'a. Tun daga watan Fabrairun da ya gabata, akalla mutane 150 a kasarin su fararen hula ne suka mutu sakamakon hare-haren da IS ta kai kan wasu masu farauta ko kuma nakiyoyi da masu tsatsauran ra'ayi suka bari, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kwarin hamadan na Siriya na tsada a ƙasar da yaƙi na shekaru 12 daidaita da take fama da matsalolin tattalin arziki. Akalla mutane 15 da suka hada da fararen hula 7 da mayakan sa kai na yankin 8 suka mutu. Da mayakan IS suka yanka wuyansu a lokacin da suke tattara kwarin hamada a ranar Alhamis, inji shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya, Rami Abdulrahman. Ya ƙara da cewa wasu 40 sun ɓace biyo bayan harin a lardin Hama. Can take dai kafofin yaɗa labaran Siriya ba su ba da rahoton abin da ya faru ba. Dakarun Rasha sun kai hare-hare da makami mai linzami jiya Juma'a a sassan arewaci da kudanci na dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin gabashin Donbas. Akalla fararen hula 10 ne suka mutu, kana wasu 20 suka jikkata a wasu sassa na ƙasar Ukraine sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai, a cewar jami'an yankin. Mutane 5 ne suka mutu a Kostantinivka da ke lardin Donetsk na gabashin Ukraine a lokacin da wani makami mai linzami na Rasha ya afkawa wata cibiyar bada agajin jin kai. Jami'an Kyiv sun ce 'yan Rasha sun kai hari da makami mai linzami samfurin S-300. 'Yan gudun hijira 5 ke zaune a ɓangaren da aka lalata a lokacin harin. Mai magana da yawon rundunar sojojin saman Ukraine, Yuri Ihnat, ya ce kazalika sojojin Rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da aka harba ta sama da jirage marasa matuka masu fashewa da kuma bama-bamai wajen kai har-har a yankuna da dama. Duk da musantawar da sojojin kasar Myanmar suka yi, waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka shaida a kwanan baya sun shaida wa BOA cewa a yayin farmakin da suka kai ƙauyukansu, sojoji sun yi amfani da tsarin ƙarfi na dabara wajen daƙile turjiya daga mazauna ƙauyukan da suka haɗa da ƙona gidaje, azabtarwa, fyaɗe da kuma kashe-kashen jama'a. A cewar shaidu a farkon watan Maris ne, dakarun gwamnatin mulkin sojan ƙasar suka kai farmaki ƙauyen Tartang da ke cikin garin Sagan, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 17 waɗanda aka yi musu muguwar azaba tare da kashe su. Kafofin yaɗa labarai masu goyon bayan gwamnatin mulkin sojan ƙasar sun bayyana waɗanda abin ya shafa waɗanda aka harba a bayan kai a matsayin 'yan ta'adda. A cikin kwanaki 10 masu zuwa, an kashe kusan fararen hula 30 a ƙauyen Nanyante da ke yankin Finlong na jihar Shan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasar Iran ta yi allawa dai da abin da ta kira murƙushe masu zanga-zangar da Faransa ke yi, bayan da aka kama mutane sama da 400 tare da jikkata 'yan sanda da dama a zanga-zangar adawa da sauye-sauyen fansho. Masu zanga-zangar sun yi arangama da jami'an tsaron Faransa a ranar Alhamis a tashin hankali mafi muni da aka kwashe watanni uku ana yi da nuna adawa da matakin shugaba Emmanuel Macron na sauya shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyani ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa muna yin Allah wadai da murƙushe zanga-zangar lumana ta al'ummar Faransa. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
tar an waye gari lafiya dago ma ta shi lafiya
lafiya kalwa aljeri ya wurin naku
lafiya lau ya aka ji da cikin ruwa an fara ibada
alhamdulillah mun gode ma Allah
to Allah ya karba Allah ya
amin summa amin amin summa amin
ya idan lafiya
amin amin summa
Allah kuma ya bada ladan ibada
amin amin
to saboda haka zamu bude zangon da mika ga sofata alheri da dukkan illahirin al'umma musulmiya da inda suke da suke wannan azumi muna kuma yiwa kristoci suma da suke suna azumi suma azumi ya zo ya hadu daidai lokaci
eh Allah sarki
wanda ake wanda za a ƙara sa a Easter ko
Easter eh haka yake
saboda haka muna addu'a Allah ya karbi ibada da kuma ba mu zaman lafiya kasance
lokaci 40 days and 40 nights kenan
yawa 40 days and 40 nights irin wanda kake waka nan goma haka ne to Allah ya bada ladan ibada
amin subma amin
to baba bari mu bude babin da mika gaiso fata alheri da ke murna da dan mu kuma kanan mu Mustafa Dauda da kuma Murja Musa Bajiri wadanda za a daura ma aure ranar 6 ga watan Mayu akwai lokaci da karfe 10 na safi a majami'ar Ekuwa da take DCJ a Hontuwa to Allah nuna mana wannan lokacin Allah kuma ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare Allah ya sa an yi adaci sai kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga shugaban dalikar Ekuwa Reverend Dr. Stephen Fanya, domin rasuwar dan uwan shi Barista Musa Baba Fanya wanda ya rasu a cikin wannan makon za kuma yi adoyin jana'iza a ranar Laraba a majami'ar Ekwa Gudunsa mai tabar da take unguwar minista a birnin tarayya Abuja kana kuma yi jana'izar shi ranar Alhamis wato shi da kenan ga wata Afrilu a majami'ar Ekwa da take New Karo jihar Nasarawa to Allah ya ya ba wannan dangi jimirin rashi duka mu kuma kyautata namu karshen
farko mika gaisuwar ta'aziya domin rasuwar diyan Muhammadu Jibrin matar Manu wadda ta rasu wajen haihuwa babban asibitin Katsina kuma riga an yi jana'izar ta a malumfashi gaisuwa ta musamman ga barista Yakubu Salibawa da dangi duka domin wannan rashi to Allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata ƙarshen mu duka
Kika da take so daga hannun Dalhatu Manjos Gobir Samaru da yake yana so a mika miki gaisuwarsa da sadaka da zumunci ga Yusuf mai ci Samaru bus stop Zaria da Alhaji Badaru mai Gonjo kasuwar Jimeta Yola Sena na Madina Yahaya Dakar kasar Senegal da Alhaji Mu'azu Jaza director kamfanin Farmers Escort wata marzariya sai malam malam mai zanen hula galolo da injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna sai honorable Saidu Ibrahim Nano Godere Delegi dan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu sai Walin Samaru Zaria chairman na kungiyar direbobi Alhaji Kadiru kasuwar dare Samaru Zaria da Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Neja da sardaunan Samaru Zaria Alhaji Bello Saidu da kuma dukkan membodin kungiyar Samaru Peace and Unity da fatar an tashi lafiya
sosai kuma gaiso fatan alheri na abin ya huce da ta fito daga Hajiya Zaniya Ibrahim wato da take Madina kenan Whatsappo zuwa ga Hajiya Hassana wata mai sauraren abin ya huce sai kuma gaisuwa zuwa ga Chef Mutawakkil Ilimi da Officer King Solomon Whatsappo da Honorable Baba Gandi Whatsappo sai kuma gaisuwa zuwa ga Masaudu Whatsappo da Hajiya Asibi matan Chef Ilimi da Mr Black Whatsappo da Dan Lami Whatsappo da Hajiya Jumai Whatsappo da Maryam Maiti a Whatsappo da Hajiya Amina MPP Zaliya tace tana gaida iyalan mijinta al'umman gidan Najo kama daga Abdulsalam Najo da Malam Salis Najo da Ilyas Najo da Prince Wadada Najo da kuma Hajiya Safura matan Musa Whatsappo da Hajiya Ramatu Musanga mai umu da ma duk al'umman gidan Najo sai kuma gaisuwa zuwa ga sarkin Madina mai martaba Alhaji Baba Saidu da iyalansa da kuma fadawansa da kuma gaisuwa zuwa ga Honorable Tantani Kasim da kanwansa Hajiya Mami wanda Allah ya musu karuwa na jika da suka samu Allah kuma ya raya abin da aka samu da karshe sai gaisuwar Alhaji Aminu Abu na MPP da uwar gidansa Hajiya Jummai wato Mama Jummai kenan da fatan sun tashi lafiya to gaisuwa kuma zuwa ga Malam Habib mai nasara shugaban kwalejin aikin gona da lafiyar dabbobi a Bakura a jihar Zamfara da fatan ka tashi lafiya
to sai wannan gaisuwa da take hannuna ita ma baba ta fito ne daga kasar Ghana ta fito daga hannun Ali sarkin yakin Nima alisa haka ne
haka ne
yace bayan mika gaisuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa yace yana so a mika miki gaisuwar shi ga baba Sharif mai marhaba FM a Birnin Accra alisa marhaba ne
yace nan marhaba FM nan yana daya daga cikin inda ake sauraron wannan shiri yanzu haka
to marhaba FM yawa to da fatan kuna sauraron mu sannan kuma yana gaida Malam Isa mai rago Jibrin Abbas da Salisu Shaibu Sarauta da Idrisu Abdullahi Bako da Abdul Wahab Jawando da Muhammad Fahad Adam wakilin sashen Hausa na BBC da Maryam Muhammad Bawa na Marhaba FM da Hajiya Hafsat Kadir Ingilishi ita ma ta wannan gidan radio sai Hajiya Umman Kairi Jafar da Hajiya Aisha Obatampa da Hajiya Lami Baby Face da Alhaji Bappa Angola sai Alhaji Abubakar Galaxy Shata Radio da Sarkin Zabarmawa Greater Accra Alhaji Professor Umar Abubakar Tanko a ƙarshe sai yana gaida ƴaƴansa Malam Musa daga unguwar Mamobi Gota
haka
Allah sa haka ne na
mama Mamobi Gota
da fata an tashi lafiya to sai kuma wannan sako da ya fito daga hannun Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga mai martaba sarkin Bade gaisuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawan Girgir Alhaji Muhammadu Korso da wazirin Girgir Malam Maina Chilum da wamban Girgir Alhaji baban gida Girgir sai galadiman girgir alhaji lawan da gure da madakin girgir alhaji Muhammadu Manu Allah sa waɗannan sunayen haka suke sai jerman girgir alhaji Musa Hassan Albadawi da ciroman girgir Muhammad Usman Mandama da ɗan iyan girgir alhaji Ibrahim Usman Mandama Allah sa wannan gari haka ne sai kuma garkon girgir Abubakar M. Chari Bobsi da fatar an tashi lafiya waɗannan duk manya ne na gwamma
Allah sarki
to da fatan sun ji sun kuma tashi lafiya za kuma yi ibada lafiya to bari mu dire da wannan sako da ya fito mana daga hannun Mahmud Salisu kauren na moda baban Abdul Samad yace yana so a mika miki gaisuwarsa da sada zumunci ga mahaifinsa Alhaji Salisu mai agogo kauren na moda da Abdul Samad Mahmud Salisu sai engineer Salisu Nasiru ruwaya baban Afan da Alhaji Mede Sufari sai lawan Hambali dan Silva da do salati goma ga Annabi Rijau da Usaini Dangote Karasuwa sai honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Afka sai Bello dan Madani mai yankan farce da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da Abdullahi mai shayi bakin kasuwar kauren na moda daga karshe na gaida Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwar kauren na moda bai kuma manta da daukacin yan kungiyar muryar talaka na Najeriya baki daya ba da fatar an tashi lafiya za kuma an kammala harkokin ibada lafiya Allah ya bada ladan ibada ya kuma bamu zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu
amin summa amin
Baba, yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga kasar Ghana.
Iko Allah. Ya Allah.
Ato, labarin ne da ya fito kasar Ghana tun da kuna kuna da kente, kuna da teloli, kuna da koma su saka kente.
Kwarai kwa, kwarai kwa.
Wato. To, dabban ma. To, wani ne ya tashi aka gayyace shi gidan biki, ta san kullum muna karanta sakonnin zuwa bukukuwa.
Haka.
To shi wannan da ya samu gayyatar zuwan biki ba shi da sitirar angwanci. Yayi ya dubi sama ya dubi kasa ya rasa yanda zai sai wata dabara ta zo musu yana da amini wanda ba laifi yana da dan abun hali.
Iko Allah.
Ya dai tishi saboda haka sai ta ce yace ba ya nemi alfarma wurin abokin shi ne yake ko zai ba shi aran sitira ya tafi biki. To Allah baba. Ya ce irin sa'a ki abokin shi nan mai tsawo ne.
Na'am.
Sai ke dishi sosai kai kuma wannan ne neman aran sitira gajere ne.
Allah sarki.
Na dai sai Allah baba. Shi ko abokin shi nan bai yi tantama ba sai ba shi aran sitira. Wando da riga. To da ya tashi ya tafi gida ya gwada riga ya ga dai riga zai iya naɗa hannun riga zai saka ta ba laifi. Riga ma to ita ma irin wanda ba mai dogon hannun nan ba to kaga ko da hannu ne dogo ba zai nuna kai sai a yi kamar
ai ne haka aka yi amma ya kama a naɗe hannu sai a yi haka.
Sai yawa sai aka baka aka yi niyya amma wando da yake tsawonsu. Wancan tsawon yake da shi sosai kai ko wannan ga kadan.
Ya je?
Shi ke nan ya rasa yadda zai yi sai ya ci dani ya ce to. Wani ya kai wurin tela. To shi da ya kawo ka sutiran bai faɗi cewa aro aka ba shi ba. Da ya zo saka ka aka ga wanda ya zaka fito ka kai tela mana ya rage maka. Shi ke nan ya ɗauki wando ya kai tela maimakon ya ce a mushi. A daɗe mashi irin yadda teloli ke dabara na a rage kawo.
Wannan ta ciki.
Yawwa musamman ma yadda ake mu ƙananan yara don in sun girma a sake buɗewa.
Haka.
Maimakon ya ce a rage mashi tsawon riga haka a ninke. Yadda in ya dawo zai kwance mai da mai wuce tun da kayan aro ne. Sai ya sa a tela ya rage. Yanke miki ya gwada. Yanke wando da baba.
Wanda sarki rigima ke nan kai.
Yanke wando daidai. Ya tafi miki ya dawo. Ya tafi miki ya dawo. Dole ya maida sutura.
To.
Kwana ɗaya kwana biyu sai ya maida sutura. Ya ɗauki mai sutura ya kai ma mai wando shi ko bai ba buɗe ba ya aje. Ya tashi fitashi kuma. Ya saka wando ya duba kafa ya ga wando ya kai ya gwiwa. A da wuce idan
wando ya girge
wando wando ya makale ya duba wando shi ne ga ai shi wando ya duba sai ga a ce an yanke wando baba. To ai ne dan da rigima ta kaure tsakanin shi da wannan aka dauki rigima aka tafi wurin mai unguwa ya raba kai wannan mai aran sutura ba ka da sisi kai kuma wannan kace allambaran wannan sabon sutura kai sai dai a biya ka to na goma ya ce ne mai unguwa ya za ka kawar wa wannan matsala
ni ne in ni ne sai kawai wannan sai da za a yi a baka hakuri a sai da za a yi in ina da hali ma ni in taimaka maka amma wannan ya riga ya taro a rado da ka
ko kuma kina niyan shi idan aka yanke wandan tunda ta wancan ya mashi kaɗan ba zai sake iya sawa ba sai ya kure ya so ta mai
wani ba ba mai amina wanki
ko da fara shi kenan.
Akwai waziri yi
na gaya malama jini na ɗaga mana hannun sabili da aka tilis bija birki da ya za madadi
ma baya ku ba ce ni
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za su yi lafiya.
wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham.